ilimi garkuwar dan adam
kan hakika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musyinku jama'a kiran mu nake bisa daje
assalamu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu da yau za ku ji inda aka kwana dangane da yajin aiki da malaman jami'ar jihar Gombe kiyi wanda ya shiga mako na hudu da fatan za a yi sauraro lafiya
kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musyinku
yanzu haka dai malaman jami'ar jihar Gombe sun shiga makonni kusan hudu kenan da yajin aikin sai baba ta gani dangane da rashin biyan hakokinsu na tsawon shekaru da suka shuɗe shugaban kungiyar malaman jami'a Dr. Suleiman Salu Jauro ya yi wa wakilin Abdulrahman Muhammad ƙarin bayani dangane da wannan yajin aiki da suka shiga
a takaice ne kamar yadda ka tambaya duk inda kaga ana yajin aiki ba ana yin ta bane saboda ana so a yi ta kuma ba wai a daɗin rai bane matsaloli ne wanda aka gagara daidaitawa su kai ga wannan to ita kungiyar mu kuma ta bi duk hanyar da ya kamata ta bi abu dai ba a shawo kanta ba to matsalolin kamar haka ne akwai memorandum of action da muka yi signing da gwamnatin jihar Gombe a 2021 watar January a lokacin da kuɗin makaranta na wata-wata da yake bada makaranta kamar subvention kenan ya gaza mu kuma muka hango matsaloli da university za ta shiga sai muka tuntuɓi gwamnati don lokacin har ya kai ga ma kamar za a yi yajin aiki kamar haka dai sai aka samu matsalaha kuka shiga yarjejeniya kamar haka a farko akwai maganan ƙarin kuɗi na shigowa wata-wata na jami'a wanda da ita yake gudanar da tafiye-tafiye da harkan tsare-tsare da biyan albashi na ma'aikata da dai yadda university take gudanar da tafiyanta to mun ce yarjejeniya da gwamnati a wannan lokacin da yake ana cikin yanayi na tattalin arziki ya yi ƙasa za ku ba da naira miliyan 10-10 ƙari akan wannan kuɗin kowane wata har zuwa lokacin da tattalin arziki ya farfado kuma sai su ƙara wani abu a takaice dai university ta samu wannan na watan January da February a 2021 bayan nan kuma gwamnati ce ta dakatar da wannan akwai kuma matsala na biyu akan harka na wannan na kuɗi akwai yanayin aiki da ya shafi aiki na malamai wanda a ka'idar aikin in ka koyar da kamar kana faculty of science ko kana social sciences in ka koyar da ɗalibai ya wuce 30 to ka yi aikin da ya wuce naka don haka kuma ya kamata a biya ka abin da ya dora akan wannan aiki to kuma kaga yadda sha'anin jami'o'in yanzu suke sai kaga malami ɗaya yana koyar da yara ɗalibai 2,500 1,000 haka dai ba yadda ba ta kamawa ba ma inda zaka je ka samu cewa akwai malami ɗaya yana koyar da ɗalibai 30 a jami'an nan babu ita sai wannan kuɗin wannan sai ya jawo wannan haƙoƙin malamai da suka yi aiki fiye da nasu ya taru da yawa a cikin wannan yarjejeniya gwamnati sai ta yi alƙawarin cewa nan take za ta ba da naira miliyan 250 a shekara ta 2021 kenan sauran kuɗin kuma da ya taru duka za su ɗauke ta a budget na 2022 wanda sai a biya sai kuma suka sake ɗaukan wani mataki na gaba suka ce to ai in ma yana taruwan ai za a samu matsala sai muka kai wa yarjejeniya da su cewa don saboda wannan kuɗin ya daina taruwa za su ba da naira miliyan 250 kowane shekara da ita za a riƙa biya ana ba da wannan to a taƙaice dai maganar da nake gaya maka tun da university ta karɓi wannan kuɗin sau ɗaya na 2021 kenan miliyan 250 to gwamnati dai har yau bata waiwaye mu akan wannan kuɗin ba akwai kuma matsala da ya shafi inganta aikin ma'aikata ka san yanayin aikin mu na nan na jami'a in kana da masters akwai matakin da ba za ka wuce ba in baka da PhD akwai matakin da ba za ka wuce ba akwai lambar conferences da in baka je ba akwai shi ma za ka tsaya a wani matsayi dole sai ka yi to wannan abubuwan ɗawainiyan kuma duka yana kan touch point ne university kuma ta girma shi ne muka kai alƙawari da gwamnati cewa daga wannan 2021 za su ke ba da naira miliyan 50 to a takaice dai yanzu shekara huɗu ya wuce ko kuma ba a jiya wannan ba to kaga matsala dai to wannan matsala na kuɗi kuma gaba ɗaya da muka yi magana da shi yanzu haka ta haifar da wani babbar matsala a cikin jami'a wanda kuɗi naira miliyan kuɗi subvention da yake shigowa cikin makaranta wanda tana nan a yadda take tun 2019 har yanzu ba ƙarin digo a kai kaga yadda yanayin rayuwa ya soya to wannan kuɗin yanzu baya isa riƙe jami'a dole ka dawo jami'ar makarantar ta kowane department yanzu ita take cin gashin kanta take gudanar da take karban kuɗi a hannun ɗalibai wanda za ta gudanar da al'umuranta na yau da komai wanda ya janyo haka aka ɗora wa ɗalibai biyan kuɗi daga wanda yake biyan naira 700 har zuwa naira 50,000 bayan ya biya kudin sa kudin makaranta akai da ita yake gudanar da department. To kaga dai matsalan da university take ciki yanzu.
To sai dai kuma ta bakin kakakin gwamnatin jihar Gombe Alhaji Uba Misli ya ce gwamnati na iya bakin kokarinta domin warware wannan matsala.
Ai ita gwamnati kuma kullum tana cikin aiki ne, wato kamar da batu da yake cewa government is continuing. Kullum ana ciki wannan ayi wannan a warware wannan ne a shiga wannan a warware wannan a shiga wannan. To haka su ma matsalar ta su haka take. In an warware wannan suka zo da wannan a warware wannan haka ake tai kuma har wannan gabar da ake ciki. To ba magana da abu yake ci ya ci cinyewa. Mu dama abu ma da ya dame mu har muka nuna rashin jin daɗin mu game da abu shi ne yadda ba su bi hanyoyin da ya kamata su bi idan mutum zai shiga yajin aiki ba. Misali ai ana rubuta ma gwamnati za mu shiga yajin aiki saboda ba ku yi mana kaza da kaza ba. Wataƙila kuma har an kai ga matsayin da za a zo a rubuta cewa to yanzu mun ba da ultimatum ko mun ba da mun shiga warning strike na lokaci kaza. To duk waɗannan ana yin su sai har a zo gabar da za a zo makura shi ne ta ƙarshen ƙarshe wanda ba abin nan ba shi ne anti-strike. To tunda ba a yi hakan ba duk da haka ba mu damu ba tunda mun riga mun fara warware matsalolin su kwanan nan ba a jima ba. Majalisar zartarwa ta jihar Gombe ta yi zama a cikin haƙoƙinsu da suke magana har gwamnati ta amince da a biya su kuɗi naira wajen miliyan 265 kuma alhamdulillah gwamna ya sa hannu an amince da fitar da wannan kuɗin a biya su.
To su ma ma'aikatan jami'ar ta jihar Gombe sun bi tsawon takurorinsu malaman jami'un domin shiga wannan yajin aiki kamar da shugaban nasu ya shaida ma wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
Sunana Comrade Anet A. Muhammad, chairman na kungiyar da ba malamai ba na Gombe State University, sune non-academic staff union Gombe State University. Abin da ya sa kuka tafi yajin aiki saboda wannan waɗansu matsaloli ne wanda muke da su shekara da shekaru wanda kuma gwamnati ba su iya tawarware mana su ba. So a dalilin haka mun yi shi a rubuce, mun yi shi a magance, mun kuma bibiyi gwamnati, mun bibiyi na wannan governing council, mun bibiyi management. Matsalolin da ya na Gombe State University gaskiya suna da yawa. Wannan yanzu haka muna bin gwamnati bashin shekara 10 wanda ya shafi daga 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Muna bin wannan gwamnati bashin wa'annan na shekarun nan amma har yanzu ba a biya mu ba.
To masararo anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Ruha Muhammad sai kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leader Gresham naku baban yaji bin ki cewa huta lafiya sai wani mako.
Tan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musyinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa himma da kwazo kokayin musyinku.